أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المهجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau muna 21 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda yayi daidai da 6 ga watan 9 miladiyan Annabi Isa alaihi salam 2023. Insha Allah zamu ci gaba da karatun mu cikin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya wal Khasa'isul Mustafawiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sura al-Imam al-Tirmidhi, wanda a yau insha Allah za mu ci gaba daga yanda muka tsaya daga babi na 32, wanda yayi daidai da hadisi na 207 ko hadisi na 211. Shine babu ma jaa fi shurbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babin da yake mana bayani akan shan annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana yanda annabi yake sha, idan annabi zai sha ruwa yaya yake. Mun karanta hadisin Abu Quraib, haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Muhammad ibn Tarif al-Kufi qala anba'ana ibn al-Fudayl an al-A'mash an Abd al-Malik ibn Maysara an al-Nazzal bin Sabra qala أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرهبة، فأكذ منه كفقا فغسل يديه ومضمد واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يهجس، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. من قرنت أنه حديث مفسر sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ya zo wani waje ana ce masa Rahba, sai ya kawo ruwa, sai ya bibi ruwan da tafin hannunsa, ya wanke hannayensa guda biyu, ya kurkure baki, ya sheka ruwa, kuma ya shafa fiskansa da zira'insa, ma'ana hannayensa biyu kenan ko, yayi shafan kai, sannan ya sha abin da ya rage. Sayyidina Ali yana tsaye, abin da ya rage na ruwan alolan sai ya sha, sai ya ce haza wudu umar lam yuhdis, wannan shine alolan wanda bai yi hadasi ba. Mun kuma san hadasi kashi biyu ne ko, ko kuma mun san tsarki kashi biyu ne ko, akwai taharatul hadas, akwai taharatul khabas, sannan shi kansa hadasin kashi biyu ne, akwai alhadasul akbar, akwai alhadasul asgar. Wanda misali a halin sanyi ya samu kansa a cikin wato rashin lafiya, kuma ana sanyi, sai ya samu kansa a cikin janaba, gashi kuma ba zai iya zuba ruwan sanyi a jikinsa ba, yaya zai yi? Shin zai zuba ruwan sanyi ne mura ya kama shi, ko zazzabi ya kama shi ya kwanta rashin lafiya, ko kuma da yanda zai yi? To sabila da addinin musulunci yana da sauki, sai aka ce abinda zai yi shine zai yi taimama, wannan taimaman zai yi ne domin ya dauke ma kansa wannan janaba na wannan lokacin. An gane ko? Sai yayi taimama, idan yayi taimama sai yayi sallah, in yayi sallah shikenan, amma wannan taimaman ba ta dauke masa janaban ba gaba daya. Idan ya samu dama zuwa lokacin da ya samu karfi a jikinsa, ko ya samu daman da zai iya zuba ruwa, ko ya samu ruwa, to a lokacin zai yi wankan janabansa. An gane? Amma kana halin hadasi, ma'ana kana halin janaba, ka tashi ga tsananin sanyi, baraka iya saka ruwan sanyi a jikinka ba, kuma ba ruwan zafi, ko kuma ka tashi da janaba ka rasa ruwan da za ka yi wankan janaba, za ka zauna ne ka yi tajira har sai ka samu ruwa? A'a, za ka yi taimama ne, ko akan ƙasa, ko akan rairayi, ko akan dutse, ko akan ciyayi. Idan kai wannan taimaman da niyan dauke ma kanka babban hadasi, sai ka zo ka yi sallanka. Idan kai sallanka, idan rana ya fito, idan misali sanyi ne, sai kai wankanka, idan kuma rashin ruwa ne lokacin da ka samu ruwa, sai kai wankanka. Wannan shine abin da shine sayyidina Ali yace wannan shine sarkin wanda bai yi hadasi ba. Ana idan kai hadasi, misali al-hadathu daharatul hadath, karamin hadasi, to dole sai kai sarki. Idan ma babban hadasi ne, dole sai kai sarki. Ana fahimta ai. حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي إصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرا وأروى أنغاني ماذا الله صلى الله عليه وسلم kamar yanda yake cikin wannan hadisin hadisin Qutayba daga Yusuf bin Hammad daga Abdul Waris daga Sa'idu daga Abi Isam daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace annan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salatan yana numfashi sau uku a cikin ƙwarya idza shariba idan ya sha ruwa wa yaqulu yana ce huwa amra wa arwa shi yafi saukin sha kuma shi yafi kosarwa ma'ana idan aka sha sai yayi numfashi idan ya sha sai yayi numfashi wasu sun ce ba a yin numfashi a cikin ƙwarya idan ka sha ruwa ka ji za ka yi numfashi to ka tsaya ka yi numfashin sai ka mayar shi yasa aka ce inda a sha ruwa din a sha shi da tsotso ka a sha shi da kwankwada to yara idan ka sha da kwankwada to da kai numfashi a cikin ruwan an gane ko to ma'ana idan manzon Allah ya tsotsi ruwan yakan tsaya yayin numfashi idan ya sake tsotsan wani yakan tsaya yayin numfashi idan ya tsotsi na uku nan ma yakan tsaya yayin numfashi yace huwa amra shi yafi sauki wa arwa kuma shi yafi kosarwa ina fatan ana fahimta yawa saboda haka sunnan manzon Allah a shan ruwa shine numfashi sau uku a wani ruwayan kuma numfashi sau biyu duk da mun san cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai yakan shafi tsaka-tsaki ne yakan ci tsaka-tsaki ne baya ci ya cika cikinsa kuma baya sha ya sha ya cika cikinsa yakan sha ruwa ne daidai gwargwadon abinda wato ba zai kosar ba yakan ci abinci ne daidai a wani ruwayan ma an ce da yatsinsa guda uku yake cin abincin ana fahimta ba حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يوسف عن الرشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين دقى علي بن خشرم دقى عيسى بن يوسف دقى رشدين دقى كريب دقى بابانس دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yace annan nabiy kana idza shariba idan manzo Allah sha ruwa tanaffasa marrataini yakan yi numfashi sau biyu yakan yi numfashi sau biyu sharu na'am haddathana ibnu umar sana sufyan an yazid ibn jabir an abdurrahmani ibn abi amrata an jaddatihi kabsha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقدعته نعم وانا حديثي دغا ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر كو دغا سفيان كو با دغا سيدنا عبد الله بن عمر وانن وني ني سنن ابن عمر daga Sufyan daga Yazid ibn Yazid ibn Jabir daga Abdurrahman ibn Abi Amra daga kakansa Kabsha qalat tati dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya shigo gurina fa shariba min qirbatin sai ya sharuwa a wani kofi kaman a ce kofi wani abu ne da suke san'antawa wanda suke shan ruwa da shi daga fata jimamme ake shiba ake dauka a sharuwa fa shariba sai ya sha min qirbatin daga kofi ko daga abin shan ruwa muallaqatin wanda take rate ya sha ruwan ne qa'iman a tsaye fa kuntu ila fiha sai naje na dauko wannan kofin ko na dauko wannan abin shan ruwan faqada atuhu sai na yanke kaga wannan din yana babu me yana babu neman albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana babu neman albarkan manzo Allah ta dauko kofin sai ta yanke gurin da manzo Allah ma'ana gurin da manzo Allah ya sa bakin sa sai ta yanke gurin kaga ana neman albarkan manzo Allah duk wanda yace ba a neman albarkan manzo Allah to a ina me madogaran sa me hujjan sa da kaji suna cewa kuna neman albarkan malamai kuna neman albarkan malamai amma kuma a gefe guda sai su ce ba a neman albarkan manzo Allah in an nemi albarkan manzo Allah annabi zai dibo albarkan sa ne ya baka alhali sun san abin da ake nufi amma sai su canja magana su ce a ana nufin annabi ne ya dibo albarkan sa ya baka ba haka ake nufi ba ana tabarruki da manzon Allah kaman yanda ake tawassuli da manzon Allah kaman yanda ake istighatha da manzon Allah menene bambancin tawassuli da tabarruki da istighatha tawassuli shine wato kusan duk abu ɗaya ne duka tsani ne da tawassuli da tabarruki da istighatha duka kusan abu ɗaya ne ana amfani da su a abu ɗaya amma kuma kowanne da akwai irin nau'in yanda addu'an yake idan an ce tawassuli shine ka rike annabi domin ya maka tsani zuwa ga Allah ta'ala kamar misali yanda idan kai kyakkyawan aiki ko at-tawassulu bil a'malis salihah idan kai wani aiki mai kyau sai ka ce ina roƙon Allah saboda wannan aikin nawa ka gane ko kaga ka riki wannan aikin ya zama maka wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha tahu ilayhi alwasila ya maka ya zama maka tsani ibnu tamiya ya littafi guda alqaidatul jalila fi at-tawassuli wal wasila wanda a cikin ya bambance waɗannan abubuwan ya yi bayanai daban-daban duk da a lokacin da ya rubuta alqaidatul jalila fi tawassuli wal wasila bai tuba daga hana tawassuli ba ibnu kasir ya ce ibnu tamiya a ƙarshen rayuwarsa ya janye fatawoyinsa na tawassuli ya ce ya tuba ya janye wannan magana tawassuli shine ka ce Allah dan manzon Allah Allah dan darajar manzon Allah Allah dan girman manzon Allah an gane ko wannan shine tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka ce tabarruki shine wani abin da ya danganci manzon Allah kaman gashin annabi an gane ko kaman yanda muka samu sahabban manzon Allah suna raba gashin annabi a tsakanin su har Khalid ibn Walid yana da gashin wanda har yanzu da akwai gashin manzon Allah suna nan a gidajen tarihi ana samun gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gashin manzon Allah duk wanda yace maka babu gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarya yake dama kuma sun so suke a shafi asalin manzon Allah gaba ɗaya zaman to babu wani zikira da za a iya tunawa da manzon Allah da shi amma akwai gashin manzon Allah ya rabar da gashin masahabbansa wani lokaci har Khalid ibn Walid ya samu gashin ya boye shine duk lokacin da ya tunkari yaki sai ya saka gashin hulansa a cikin gashin a cikin hulansa na kwano yace kuma duk yanda aka tunkara ina samun nasara saboda wannan gashi akwai abin da ya shafi bayan gashin manzon Allah rigan manzon Allah wanda da mu samu shi ma cikin ingantaccen hadisi sahabbai sun ajiye rigan manzon Allah suna jikawa suna shan ruwan rigan duk mara lafiya idan an jika an bashi ya sha yakan warke wannan ma duka ya inganta hadisai ne waɗannan duka hadisai ne wanda suke tsakanin Bukhari da Muslim ba hadisai bane na wasu ballantana wani yazo ya ce to a kawo masa ingancin tunda ku Allah rantsuwan ku shine a ce Bukhari ya rawaita ko Muslim ya rawaita to lalle Bukhari da Muslim sun suka rawaito akwai jubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin wa a gurin Aisha radiyallahu anha wanda ake jikawa a bayarwa maras lafiya idan ya sha yakan warke maras lafiya idan aka jika rigan annabi aka bashi in ya sha yakan warke jubban bayan sai da tuna Aisha sai ya koma gurin sai da tuna Asma'u bintu Abi Bakar matan sayyidina Zubair ibn al-Awwam mahaifiyan Abdullah ibn Zubair wanda kanwane na sai da tuna Aisha Asma'u bintu Abi Bakar rigan ya koma gurinta ba mara lafiya da da a jika a bashi sai ya warke wannan tabarruki da menene da rigan manzon Allah ma'ana wani abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawassuli da asar kenan ko ko kuma a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa wani waje ya zauna shikenan sai mutun yaje ne mai albarkan wannan gurin kaman yanda muka ga ga Abdullah ibn Umar yana bin asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko gindin bishiya ne aka ce manzon Allah ya zauna a gindin wannan bishiyar to Abdullah ibn Umar yakan je ya zauna a gindin wannan bishiyar domin tunawa da annabi ya taba zama a gindin wannan bishiyar wanda da mu samu Ibn Taymiyyah a cikin Iftida'u Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ya sauki Abdullah ibn Umar ko kwa ya kushe wannan bibiyan da sayyidina Abdullah ibn Umar yake ma asar din manzon Allah din yace wannan yana cikin ta'adan Yahudawa sune suke rike guraden sale hanba suke mai da shi abin bauta wanda kuma wannan duk ba abin bauta ba haka bane ba bauta bane girmama sha'irullah ne zalik wa man yu'azzim sha'irallah fa inna zalika min taqwa alqulub duk wanda ya girmama sha'irullah sha'irullah sune wadannan abubuwa ayoyin Allah alamomin Allah wanda ga sayyidatuna Hajara Safa da Marwa tayi tsakanin dutsen nan guda biyu takaita komo tsakanin dutsen Safa da Marwa Allah ya mayar da shi yace guri ne muqaddasi guri ne mai tsarki ga gurin da Annabi Ibrahim ya taka kafa maqamu Ibrahim wanda shi ma yana cikin sha'irullah yana cikin muqaddasat wajen da ake bautan Allah a gurin ga abubuwa daban-daban to duk abin da ya danganci tarihi na annabawa da sauransu suka shiga cikin sha'irullah to haka gurin da manzon Allah ya tsaya ana neman tabaruki da wannan wajen haka abin da manzon Allah ya taba tabawa ga hadisin Abdullah ibn Umar shi ma wanda sallama ne idan mutum yayi da manzon Allah da yaje mutane suke taruwa suna kama hannun suna shafawa kabila da mutum ya taba gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ibn al-Asqa tace wani ne yazo wani gari da yazo garin aka ce wannan ya taba sallama da manzon Allah aka taru ana rungumar sa ana kama hannun sa ana shafawa wannan duk kada mu samu sabon manzon Allah da suke shan ruwan alolan manzon Allah me suke nema albarka suke nema sabon manzon Allah da suke shan kakin manzon Allah me suke nema albarka suke nema sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke shan jinin manzon Allah me suke nema albarka suke nema sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke bibiyan guraban manzon Allah me suke nema albarka suke nema da haka duk wanda yace annabi ba a neman albarkan sa filanne ne makareci ne ana neman albarkan manzon Allah kuma duk wanda ya nemi albarkan manzon Allah to hashahu an yuhrimar radi makarimahu aw yarji al-jaru minhu ghayru muhtaram babu wanda zai nemi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe kofarsa annabi ba ya rufe kofarsa kofan annabi abu daya shi ya khaira man yammal afuna sahatahu sa'yan wa fawqa mutunin aynuka muslim wa man huwa al-ayatu al-kubra li mu'tabirin wa man huwa an-ni'matu al-uzma li mubtalin tarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al-badru fi dajin min az-zulal wa bit tarqa ila an milka manzilatan min qadika usain lam tudraq wa lam turan shine fiyayyen wanda mabarata suke dimfarin kofansa duk wanda ya dimfari kofan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daije ya samu kyautan manzon Allah a bude to tabaruki da annabi shine mene neman albarkar manzon Allah shi kuma tawassuli da annabi shine kaman yanda manzon Allah ya karantar annabi ya karantar da makahu tawassuli makaho ya zo gurin manzon Allah yace ya rasulullahi ido na ya tafi na makance ka roka min Allah ido na ya bude manzon Allah yace ba za ka hakura ba yace ya rasulullahi ka roka min Allah ka hakura ka samu aljanna yace abani duka ya rasulullah annabi yace masa kai alola ka zo yayi alola yazo annabi ya karantar da shi yace ka roki Allah da wannan addu'an bayan kai na kula raka'a biyu اللهم اني اسالك واتوسل اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا نبي الرحمه اني اتوجه بك الى ربي وندا انغانتتان حديثي ني wannan وندا عثمان بن حنيف يا باير دا wannan addu'an ga wani bawan Allah da ya tambaye shi yace masa nazo ina son naga sayyidina Uthman na gagara ganin sa ina son ka bani addu'an da zan yi yace ga wannan addu'an in kai to zaka samu ganin sa aka kuwa ba shi wannan addu'an Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi
wanda ko kai kana da bukata ka roki Allah da wannan addu'an na tawassuli wallahi Allah zai amsa addu'an ka ni na jarraba na gani ganaune ni ba jiyau ba ganaune ni ba jiyau ba akwai lokacin da na tashi ina son na ga wani mutum kuma mutumin yana da saura awa uku ne ya bar Najeriya na rasa yanda zan yi na kira wayansa wayan yana hannun odilansa nayi sai nayi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyir rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi wallahi take kira ni a waya kawai sai naga waya ina ganin waya sai na dauka sai nace na kira waya nake yace ai saura lokaci kaza na shiga jirgi yanzu haka ba za mu iya haduwa ba kana ina nace mishi ina hotel kaza yace to ai hanyar iyafat ne ta nan zan biyo wallahi ya biyo yazo wannan duka albarkan annabi ne amma wanda baya nema baya samu wanda bai rike annabi ba bai samu ba mu dai mun rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya koyar da addu'a kuma tawassuli ne ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa annabi kafin ma na je kanka abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi ya shiga kabarin Fatimatu bintu Asad yace ya Allah ina roƙonka ka gafarta mata saboda matsayin annabawa da kuma matsayi na ni annabi Muhammadu a gurinka shi kanta annabi yana tawassuli da matsayinsa a gurin Allah sai ya da matsayinsa a gurin Allah mai girma ne to ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce maka sai sayyidina Umar da su yi tawassuli da al-Abbas baffan manzon Allah su ce inna kunna idza ajdabna na tawassalu ila Allah bi nabina fayasina wala ana na tawassalu ila Allah bil Abbas in annabi na raye muna tawassuli da annabi dan haka yanzu gashi muna tawassuli da al-Abbas malamai suka ce baraka taba tsammanin cewa ko kai tunanin cewa wannan kamar yanda Ibn Taymiyyah yayi wani dabara sai ce to wannan yana nuna ana tawassuli da annabi ne zalla in yana raye in bai raye ba a tawassuli da shi sai malamai suka ce kai ka kula akwai hatsari a magana idan kace zalla in annabi na raye ne ake tawassuli da shi to ɗayan biyu ne Allah yana yi ne dan ganin idansa tunda baya nan to dan haka ba za a yi domin shi ba koko Allah ubangiji in Allah ubangiji shine mai yi to Allah ubangiji yana nan rayaye ne baya karewa ko annabi na nan ko annabi baya nan to annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya tawassuli da shi shi dai al-Abbas sayyidina Umar da ya tawassuli da al-Abbas to yayi tawassuli ne yana nuna wa mutane cewa ai idan wasu manya sun gabata to akan nemi manyan da suke matsayin su sai a roki Allah saboda alfarman su saboda haka duka gashi ga hadithin Utubi ya khaira man dufinat bilqa'i ya'zumuhu wa taba min jibihin alqa'u wal akamu nafsi alfida'u liqabri anta sakinuhu fihi alafaf wa fihi aljud wal karam wannan addu'a idan kaje zaka same shi a rubuci a jikin kabarin manzon Allah a yanzu haka war haka kuma tawassuli ne da manzon Allah ya khairan man dufinat bilqa'i a'zumuhu ya biyayyen wanda aka bustine jikin shi a kasa fa taba min dibihi alqa'u wal akamu nafsi alfida'u liqabrin anta sakinu tawassuli ne wanda yazo shi utubi din yayi wannan tawassulin babansa ya mutu kuma ya ga babansa a mummunan sifa da mummunan kama amma bayan yayi tawassuli ya roki Allah kawai yana kwantawa bacci sai aka nuna masa an gafarta wa mahaifinsa saboda wannan addu'a ana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Sheikh Usman ibn Fadi a cikin littafin sa Ihya'u Sunna wa Ismadul Bid'ah duk babin karshen babin sai ya ce bijahi sayyidina rasulillah saboda albarkan annabi Muhammadu saboda alfarman annabi Muhammadu amma yanzu an samu wani tsinannen mutum shi ko cewa kai annabi babba dan babba to kai laifi a gurin sa kai laifi a gurin sa da ku yi shirka da a karya tauhidi da a kare yanzu tauhidi ne inda ka tsayar kuma annabi ne da ka mayar da kishiyan Allah kuma in banda jaki ne kai jahili annabi ne zai zama kishiyan Allah kuma ai Allah dai annabi bai taba zama kishiyan Allah ba a kashe mana annabi bai taba zama kishiyan Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama a koda yaushe shi silatul wasl ne bainal khalqi wal haqqi shine igiyar sadarwa tsakanin halittu da mahaluccin su. Saboda haka kaga duk wanda yake ba a tawassuli da manzon Allah ko ba a tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani bane, idan kuma ya sani ya rufe idansa to yana musu ne da falalan manzon Allah. Shi kuma manzon Allah a hasiduhu mut inna aishaka ankadu fa ha huwa fid dunya wa fid din sayyidu. Makiyin annabi zaka mutu da bakin ciki, makiyin annabi zaka mutu da bakin ciki, rayuwanka zai kare a cikin kunci, domin annabi a duniya da lahira shi shugaba ne, kuma shugabancin annabi ba za ta taba karewa ba. Wanda yake bakin ciki in an ce ma annabi babba dan babba zai mutu a kaskance, zai yi mutuwan mushe, domin annabi lallai babba ne dan babba, inda akwai siffan da yafi babba dan babba ma za a fada masa, domin annabi Yusuf bai kai annabi Muhammadu ba. Amma sai muka ji annabi yana ce innal karim ibn al karim ibn al karimi la yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim. Babba dan babba dan babba dan babba, Yusuf dan ishaq dan yaqub dan ishaq dan ibrahim. Dan haka annabi darajarsa yafi komai. Wa badayil wujudi minka karimun min karimin awa'uhu kurama'u nasabun tahsibul uladihu lahu qalladadha nujumu hajjawza'u. Da haka Allah ya kara ma annabi daraja, Allah ya kara ma annabi wasila da fadila, Allah ya saka mu cikin cetonsa. Haddathana Qutaybah na'am to mun ji wannan tace sai na tashi na yanke bakin kofin da manzon Allah ya sha ruwa na tanada. Haddathana Muhammad ibn Bashar sana Abdurrahman ibn Mahdi سنا أزرة بن ثابت الأنصاري عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. دقى محمد بن بشار دقى عبد الرحمن بن مهدي دقى أزرة بن ثابت الأنصاري دقى سمامة بن عبد الله قال ياتي kana annabi sallallahu alaihi wasallam za Allah kana Anas bin Malik ya kasance yata nafasu fil ina'i salatan, yana numfashi a kwarya su uku. Waza ama Anas anna annabi kana yatanafasu fil ina'i salatan, Anas ya zaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin numfashi su uku ne a cikin kwarya. Da ama anan wajen abinda shi ya fahimta kenan, Anas ya fahimci inda annabi in ya gaba shan ruwa ba tambayan sa zasu numfashi nawa kai ba, zasu iya tambayan sa, saboda ana tambayan shi akan abubuwa. Duk da cewa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tambaya na gaba gari, annabi ya hana mutum kawai ka zo kana tambaya, ka tambayi wannan, wani tambayan dai zama maka fitina. Wani lokaci sahabban manzo Allah sun zo suna masa tambaya, sai wani yazo ya tambayi manzo Allah ya ce waye babana ya rasulullah, sai annabi ya shiru ya dade bai bada amsa ba. Haka sai annabi sai ya shiga gida ya fito ya ce babanka shine Huzafa. Annabi sai ya ce me yasa kuke son kuna tambaya na irin wannan tambaya, shin kuna shakka akan annabta na ne, kuna min irin waɗannan tambayoyin, ina tabbatar muku ni annabin Allah ne. Sai suka ga annabi yayi fishi. Sayyidina Umar yace muka rasa yadda zamu. Sayyidina Umar yace sai na kafa guyoyi na a gaban annabi na sunkuyar da kaina, ina fadan magiya da kalmomi na rarrashi ga manzon Allah, ina ce radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulillahi nabiyyan. Mun yarda da Allah ubangijin mu ne, addinin musulunci addinin mu ne, annabin mu Muhammadu manzon Allah ne. Ina fadan wannan har fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauto yayi kasa-kasa. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ana tambayar sa, amma akwai ladabi cikin tambaya ga manzon Allah. Ladabi ga manzon Allah babban al'amari ne, babban al'amari ne. Duk wanda baya ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi tallahi sai yafi mushriki da kafiri walakanta. Al-adabu ma'al janabi al-muhammadi, wannan wajibi ne akan kowane mumin. Na fada mana hadisin Salama ibn al-Asqa yana cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana dauka da hannun hagu ne yana ci annabi sai ya ce kul bi yamini ka sa hannun dama ka ci sai ya ce la tafi wa zanya ba annabi ya ce la tafata ba zaka iya ba bai iya daga hannun ya kai bakin sa ba hannun sa yayi fara life ya shanye la tafata ba zaka iya ba annabi ba abun wasa bane duk maganan da zaka yi ga manzon Allah to ka tauna maganan kallausa sa maganan kuma idan ka fada kana jin kaskanci shine izharu hubbika li mahbubik wa isaratihi an-nafs wa izharu ajzika fi haqqihi in kai magana akan annabi ma to kana nuna ka gaza baka fadi matsayin sa da darajar sa gurin Allah ba amma sai ka zo ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana nuna kaman annabi sallallahu alaihi wasallama wani kishiya ne na Allah ko kana yi ma annabi gore ko kana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu na tsayayya wai sai ka ce wai kana kara Allah ne kana kara Allah ne Allah yana da ikon ya bayyana ya ce mana shi Allah ne amma ya turo mana manzon Allah saboda da haka duk abinda zamu je gurin Allah da shi ta gurin annabin zamu je kana saka annabi Muhammad ka saka komai shine silatul wasli shine hablul wisal shine babullahi kana saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai rasa wai kai kana kara Allah ina kara tauhidi ne kazo kana rashin kunya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi baya da wani rabo cikin kayan Allah annabi ne zaka na fada masa wannan bai da haƙi cikin kayan Allah menene Allah ubangiji ya halitta wanda yake manzon Allah ne ka eh Allah bai ce ya halitta duniya dan mu ba wal ard khalaqaha lil anam huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai fa sawahunna sab'a samawat Allah ya halitta mana abin da yake duniya gaba ɗaya dan mu ya halitta shikenan idan nazo na ce duk abin da aka gani kayan Allah na annabi ne nayi laifi kayan Allah na annabi ne nayi laifi ba ni dan manzon Allah nayi laifi hada Allah da annabi a ku bar hada Allah da annabi Allah daban annabi daban dama Allah Allah ne annabi annabi ne ma annabi bai zama Allah ba amma kuma Allah bai taba raba tsakanin sa da manzon Allah ba bai taba ba kai da kake so a raba tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci kake so kenan ka fita daga musulunci sai dai ka bar musulunci wallahi sai dai ka bar musulunci sai dai ka bar musulunci saboda haka ina wato abin tausayi ne kaga yanda wasu waɗanda jahilai ne ba su da ilimi ana tusa musu rashin imani ana tusa musu rashin ladabi ga manzon Allah sai a ce musu tauhidi yake nuna musu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabbai su nemi albarkan masu daraja kai kuma kana ce shi kar a nemi albarkan kaga wannan rashin imani saboda haka duk abin da kake nema a gurin Allah to ka rike manzon Allah idza ma shi ta biddare da ta sa'ad fa aksir bi salati ala muhammad in kana so ka rabota ka yawai ta salati ma manzon Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin ubay ibn ka'b yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina yi maka salati amma a cikin salatin da nake maka na raba addu'a na kashi uku ne na mayar da kashi daya yi maka salati annabi sai ya ce kai kokari idan ka kara zai fi maka alkhairi sai sake ce ya rasulullah yanzu idan na kara na mayar da ina yin a addu'a na da ibada na mayar da salati yi maka salati kashi biyu cikin kashi uku yayi daidai annabi ya ce in ka kara yafi to ya rasulullah idan na mayar da gaba daya addu'a na da ibada na yi maka salati yayi annabi sai ya ce to yanzu kan za a biya bukatan ka a yaya bakin cikin ka a baka abin da kake nema salatin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam idan haka duk abin da kake nema a gurin Allah kai ma annabi salati dalilan da zai sa a ansa addu'an ka idan ka zo kafin kai addu'a kai zama kana da tsarki bayan kana da tsarki in zaka bude addu'a ka bude da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka idar da addu'a ka rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki kai magiya ma Allah subhanahu wataala ka kaskantar da kai dan babu abinda Allah yake so cikin addu'a kowani iri ne ka manya da kaskantar da kanka da magiyanka da nuna bukatanka kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum kana nuna kasawanka a gaban Allah subhanahu wataala Allahumma anta rabbu wa ana al-'abdu wa hal yarhamu al-'abda illa ar-rabb Allahumma anta al-ghani wa ana al-faqir wa hal yarhamu al-faqira illa al-ghani Allahumma anta al-'azim wa ana al-haqir wa hal yarhamu al-haqira illa al-'azim ma'ana kana kaskantar da kai a gaban Allah sannan kuma kai salati ma annabi a farko a karshe ma kai salati ma annabi duk addu'an duniya tana rataye ne ana yi ma annabi salati za a daga addu'ar ta isa zuwa ga Allah haka wanda yace maka ka bar annabi ya maka adalci wanda yace maka ka bar annabi ya nufe ka da alkhairi wanda yace karki annabi shine ya nufe ka da alkhairi karki manzon Allah gam kar ka take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shine addinin mu annabi shine musuluncin mu annabi shine imanin mu annabi shine Qur'aninmu annabi shine koman mu duk wani abin da za a cire annabi a ciki to babu mu a ciki wallahi ko a imani ne inda a cire annabi a ciki to babu mu cikin wannan imanin mu imanin mu hakikanin imanin mu shine annabi Muhammadu yawwa kaji da kyau in ta maka dadi kenan in bata maka dadi ba ka kurmance kawai hakikanin imanin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وليس لنا الا اليك فرارنا واين فرار الناس الا الى الرسل باب غورن دا مو غودو ان من غا مصيبه هي دي مو غودو غورن منزان الله يجي يا رسول الله ka kai mu gurin Allah kai ne wanda Allah ubangiji yace walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaba rahima sabida haka yi magiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to wannan kenan ga hadisin Abdullah ibn Abdurrahman da yace haddathana Abu Asim an Abdul Karim ibn al-Barra ibn Zaid ibn Anas ibn Malik an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala ala ummi Sulaymin wa qirbatun mu'allaqatun fa shariba min fami al-qirbati wa huwa qa'imun fa qamat ummu Sulaymin ila ra'si al-qirbati fa qata'atha daga Abdullah ibn Abdurrahman daga Abu Atim daga Ibn Jurayj daga Abdul Karim ibn al-Barra daga Zaid dan yar sayyidina Anas ibn Malik daga sayyidina Anas sai manzon Allah ya shigo gurin Ummu Sulaym wa kirbatu mu'allaqa Ummu Sulaym ita ce mahaifiyar Anas ibn Malik wa kirbatu mu'allaqa ga abun sharuwa yana rataye fa shariba min fami al-kirba manzon Allah sai sharuwa ta wannan abun sharuwa wa huwa qa'im yana tsaye fa qamat ummu sulaym sai ummu sulaym ta miƙe ila ra'sil qirba zuwa ga bakin wannan kofin ko bakin wannan mashayar ruwan fa qada atha sai ta yanke gurri da annabi ya sha ruwa din ma'ana kututun gunna manzon Allah ya sha ruwa sai ta yanke kai da aka ce maka ana shan ana katsa gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ya ga safiya tana katsa gumin wanda kai gumin ka dauda ne kai da aka ce maka ana shan kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi annabi yace ku bari wai ce muku ana neman taimako da ni ku ne mu taimakon Allah ku je gurin Allah annabi shine rasul muwahidin shine sayyidul muwahidin shugaban masu tauhidi amma da azo ana shan kakin sa bai hana ba da azo a sha jinin sa yace tunda ka sha jini na babu kai babu wuta bai ce imanin ka ya tsare ka da wuta bai ce wannan jinin nawa da yake ga jikin ka babu kai babu wuta eh azo ana tarka alolan annabi annabi bai ce ku bari wace ku tar ruwan alolana kuma ku je ku yi alolan mana annabi bai hana ba ya nuna maka menene anan wajen ya nuna maka a rike shi kar ayi wasa da shi sai wani yazo yana ce maka ka sake annabi ka kama Allah ina Allah yake to yana ina Allah waye nuna min Allah eh annabi ne nuna min Allah idan dan je gurin Allah in nazo gurin annabi nazo gurin Allah me Allah ya ce wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Annabi ne koma Madina, Allah ya ce duk wanda ya fito daga gidansa yayi hijira zuwa gurin Allah da manzon Allah, ma'ana Makkah ma da ita ce mahabbatul wahayi, Makkah da ita ce nan makamin Ibrahim yake. Allah yana faɗa mana idan a lokacin da Annabi ya koma Madina, Allah yana Madina, wanda ya fita daga Makkah ya je Madina, to ya taso ne daga Makkah ya zo gurin Allah da manzon Allah. To kai rabe mun, in kana so ka ce mun ga Annabi nan daban, ga Allah daban, rabe mun. Annabi bawan Allah ne, wa innahu lamma qama abdullahi. Amma duk abin da ka gani cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi daga Ubangiji. Duk abin da ka gani dangane da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi kar ka raba ɗaya biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine silatul wasl bainal khalqi wal haqq. Duk abin da zai je gurin Allah, wallahi ta Annabi Muhammad zai yi. Wallahi ko annabawa ne, ko annabawa sai sun dawo ta gurin manzon Allah. Kuma a matsayinka na shugaban masu tauhidin rashin mutunci, ranar alkiyama idan kaga ana zuwa neman ceto, kace kai ku je gurin Allah. Wa yace muku ku je gurin manzon Allah? Mushrikai. Ga Allah, ku je gurin Allah. Ko ba haka ba? Sai a je gurin Allah. Tunda ranar kiyama shine rana mafi buruzin dalala na Ubangiji, ranar da Allah zai ce limanul mulku yau, ranan da duk masoyi zai gudu ya bar masoyi. Yau matarona ta zalu kullu mudiyatin amma abdadu ta dau kullu zati amlin amlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ranan da uwa ta gudu ta baddanta, duk an gudu an watse. Saboda mene? Saboda ranan, ranan alkiyama ne. Sai kuma ranan alkiyaman an zo ana neman manzon Allah, ah me da aje kuma ayi a gurin manzon Allah bayan Allah yana nan? Shirka da ayi man Allah kenan. Alkiyaman ayi man Allah shirka. Aje ana neman taimakon Adam, aje ana neman taimakon Musa. Kai kai kai, waɗannan mushrikai ne a ma'ananku. A ma'ananku waɗannan mushrikai ne waɗanda za su tafi su je su nemo ceto. Saboda haka rashin sani, rashin sani hukumi ne. Bakin wannan kuttu na ruwa sai Ummu Sulaimin ta yanke, sai ta bar shi a gidanta. Tana mene? Tana neman albarka da shi. Allah ya ba mu albarkan manzon Allah. Maulana Sheikh al-Islam Shehu Ibrahim yake cewa walaiti akunu al-yawma shurbata ma'ihi walaiti walaiti yakassib tayni idlaini fawqahu ko walaiti yakassib biqi laiti ka Ja'fari walaiti walaiti. Wadannan baitoci nasa da yake majiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ina ma ni ne ruwan da annabi ya sha, ina ma ni ne sayyidina Abu Bakar Siddiq, ina ma ni ne Ja'far, ina ma ni ne kasan da manzon Allah ya taka, ina ma ni ne Hassan da Usaini, ina ma ni ne jakin annabi, ina ma ni ne, ina ma ni ne. Saboda dai kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam wani asiri ne da babu abin da yake sama da shi. In kana son ka san matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ka duba gurin da duk waliyan Allah suka cike a matsayi, to daga nan sahabban manzon Allah kuma matsayin su ya fara. Daga nan sahabban manzon Allah matsayin sa ya fara. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da suka yi imani da manzon Allah, ran da wane ce na yi imani da kai ya Rasulullahi, to duk mutanen duniya in da su ta gogoriya wajen ibada ba za su iso matsayin ba. Me yasa ba za su iso matsayin ba? Sabila da ya ga annabi numfashinsa ya gogayya da numfashin annabi, ya zo cikin khairul qurun, wanda annabi ya ce khairun nasi qarni ko khairul quruni qarni a wani ruwaya. Fiyayyen zamani shine zamanin da ni nake ciki. Summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum. Tukunji haddathana Ahmad ibn Nasr an-Nisabudi haddathana Ishaq ibn Muhammad al-Farawi haddathana Ubaidah bint Na'im an Aisha binti Sa'd ibn Abi Waqqas an Abiha anna an-nabiyya kana yashrabu qa'ima. Daga Ahmad ibn Nasr an-Nisaburi, daga Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, daga Ubaidah bint Na'il, daga Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas, daga babanta shine Sa'd ibn Abi Waqqas kenan. Manzon Allah ya sha ruwa a tsaye. Wa qala Abu Isa, Abu Isa al-Imam at-Tirmidhi ya ce
قال بعضهم شاشن سنشي عبيدة بنت نابل با عبيدة بنت نائم با سنن عبيدة بنت نابل wannan ruwayan kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adadda mun yi bayani akan cewa idan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye to ba ana nufin al'adan yanda ake shan ruwa ne shan ruwa a tsaye ba ma'ana hali ya kama na shan ruwan a tsaye to za a iya sha amma idan an kawo mutum ruwa yana zaune to ya sha ruwan a zaune in mutum yana gida ne aka kawo ruwa to ya zauna ya sha ruwa wannan duk yana cikin adabul akli a koko adabu ta'am da aka samu daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda haka duk abinda zamu yi mu kula da abinda zamu amfana da shi cikin rayuwar manzon Allah da karantarwar manzon Allah a duk lokacin da aka tunatar da kai akan wani alkhairi na manzon Allah aka ce maka kaza to maza karba kai amfani da shi kar ka jira ka ce sai gobe ko sai anjima sabila da gobe da anjima duk baya hannunka yanzu da aka baka yake hannunka shine damanka lokacin da Allah ya baka kake ciki sa'an ka shine lokacin da kake da iko akai dan anjima baka sani ba gobe baka sani ba la tashghalil bala bi madi zaman wala bi atil aishi qabla al awan wagnam min al hadir lazzati falaysa fi tabl al layali aman kar ka shagaltar da zuciyanka da zamanin da shige kar ka shagaltar da zuciyanka da zamanin da bai zo ba ka amfani lokacin da kake ciki sabila da abinda zai zo ya riga baka san da zai ko ba zai zo ba abin da shi ke kuma ya riga ya shige saboda haka muna samun tawazun cikin lokutan mu muna samun kyakkyawan ta'asiri sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal hakika babu wanda zai iya cikawa ya zama ya yi ihata da dabi'un manzon Allah ya zaman to shi kawai irin manzon Allah ne babu shi sahabbai ma basu iya ba sahabbai ma basu iya ba sayyidina abubakar yace ya rasulullah wato wani lokaci ne akwai sahabin manzon Allah Hanzala wanda mala'iku ne suka wanki gawansa kamar yanda manzon Allah ya faɗa Hanzala ya fito sai suka hadu da sayyidina Abubakar sai Hanzala yace nafaqa Hanzala ya Abubakar ya Abubakar wallahi ni dai na zama munafiki da akwai alamun munafinci tattara da ni sai yace me ya faru yace idan ina gaban manzon Allah sai ina jin ba na tuna komai a duniya sai ina jin in banda Allah ba abinda nake tunawa ba na tuna mata na ba na tuna iyalai na ba na tunawa da gida na ba na tunawa da komai amma in na bar gaban manzon Allah sai in tuna da wannan na duniya da wancan da wancan da wancan da wancan sai wannan munafinci ne sayyidina Abubakar yace to ai idan kuwa haka ne ni ma ina cikin wannan yanayi tako tako na haka mu je gurin manzon Allah suka zo gurin manzon Allah annabi yace ai mutum ba ya samun dawama na yanayi ai hali ne lokaci ne bayan lokaci wato halin ba zai dawama wa mutum ya zaman to kawai yana cikin hali guda daya na qabdu ko hali guda daya na baqqu ko hali guda daya a dole shagala zuciyanka ya rafkana amma dai so ake lokacin da zuciyanka ya shagala ko ya rafkana ka tattala zuciyanka dawo da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka dawo da shi zuwa ga abinda Allah ubangiji yake so saboda haka Allah ubangiji ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana soyayya na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da mu tsaya anan insha Allah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله